والصلاة والسلام على أسرة مبتدي العالم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سي شمائل المحمدية المتعفي بابنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنا الثلاثين دهودين بابا لكي بابا كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زنجم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي وفيه ثلاثة أحاديث يا كسنشي كين شاكوه حديثي قد أكو الإمام الترمذي حدثنا حميد بن مسعد البصري حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تكيتشيوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai na zubo zance yana jera shi kamar jera ku haka ya tadimi yana jerawa walakinahu kana takallamu bi kalamin bayyin sai dai ya kasance yana zance wanda yake bayyananne wanda kirare ya huto hili fasilin wanda yake rarababbe da hankali cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali yake zance ba ya ta zubowa ya fazuhu kullu man jalasa ilai wanda duk ya zamana tare da shi yana iya hardace zancen shi shi yasa yake ga sahabbai kullun suna rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ya ce kaza saboda ba magana bace ne yawan dimiyar da zai zubo ta a takaitawa ce kuma cike da balaga wanda ya isar da abin da ake so hadisi na gaba da sanadin shi zuwa ga Anas dan Malik yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idul kalima yana maimaita kalma salasan su uku litu qal anhu dan a fahimta gare shi zai maimaita magana har so uku ba dan komai ba har dan a fahimta na gaba na 217 daga Abdurrahman al-Ijli yace hadathani rajulun min bani Tamim wani mutum daga kabilar bani Tamim ya bani labari min waladi abi hala daga cikin diyan abi hala zauji Khadija mijin Khadija Khadija kan ta armu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mijin ta shine abi hala to wannan dan shi ne dan abi hala kin ne yake don da yukana aba Abdullah ana ce mishi Abu Abdullah an ibn abi hala daga ibn abi hala daga Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma kale yake cewa sa'altu Khalid na tambaye Khalid yace ibn abi hala wa kana wasafan ya kasance mai yawan siffantawa ne ma'ana ya kware wajen siffanta abu ko siffanta mutum kullu sai nace sifli man tika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam siffanta mai zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake furicin shi yadda yake kala sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawasilul ahzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai dawwamar bakin ciki ne ko da yake yana cike da bakin ciki da'imul fikira mai yawan tunani yanzu nan gurin wannan siffa ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yabo ce kuma zan mutar da go kuma a can bayan mun wuce ina gurare da dama dai a cikin siffar Annabi mun san ana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tabassuman mai yawan mulmushi ne wani sahabi ma yake cewa Annabi bai taba ganin huska ta ba sai ya mun dariya zan magan shi nan gaba to kuma nan gurin shi ya ce mutawasilul ahzan yana dawwamar da baki sadar da bakin ciki ko da yake cikin bakin ciki yake me ya amsa shi tsakanin shi da wannan kamar akwai tibka da warwara da wannan da wancan kuma siffa ce mai kyau a siffanta mutun da wannan ha annaban Allah alaihi salatu wassalam ya zama wannan ce siffa abin yabo ha a fade ta wa zai bada amsa mutawasilul ahzan mai sadar da bakin ciki ne bai yanke bakin cikin ko da yaushe yana cikin shi kuma an duk wanda ya sa rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji a jikin shi cewa wannan magana a duba ta a ce annaban Allah ko da yaushe cikin bakin ciki da damuwa yake eh wannan ai wani lokaci ne taba Allah ai ba kowane lokaci bane sai wannan ta aka mutawasil ko da yaushe bai yankewa kenan
to abin da na fahimta duk abin da aka yi na bata rai ran shi yana baci
to ai wannan sai an yi ne shi kuma wannan ta aka yi a sade ki sadar da bakin cikin yake to ai in aka inda abin zai ci karo da wannan ci aka yi sada da bakin cikin yake ko da yaushe bai yankewa mutawasilul ahzan a sada bai yankewa to amsa shi nan tsakanin shi da wancan inda ba ya ci karo da juna ba wancan a zahiri ake ne, wannan kuma a baɗi ne. A baɗi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da damuwa kullun, yana tare da furgici da tashin hankali na sha'anin lahira. Na sha'anin lahira ko da yaushe hankalin shi ba a kwance ba yake. A baɗi ne amma a zahiri kuma yana wa mutane mu'amalar da yawan dariya da yawan mulmushi. Ba wai damuwa da bakin ciki ta zahiri ba, ko da yaushe yana cikin bakin ciki, wannan ba siffa bace ta yabo, sai dai kushewa. Amma wannan ana nufin cikin sha'anin lahira, ko da yaushe yana damuwa cikin sha'aninta, a baɗinin shi hankalin shi ba kwance yake ba. Da'imul fikira, bai saki jiki ba ga duniya ya zamana ka. Ya da'imul fikira, yana mai yawan tunani cikin sha'anin Allah. Kenan wannan shine sababin ko da yaushe a kasance baɗinin shi yana cikin damuwa lahira. Laysa lahu raha, bayyada lokacin hutu, bayyada hutu akan ibada. Ko da yaushe yana da ibadar da yake yi bai yankewa. Dawilu sakata, mai tsawon shiru ne. La yatakallamu fi ghairi haja, bayyazance a cikin magana da ba bukata. Wannan duka wannan al-Imam Mulla Ali al-Qari shi yake da jam'ul wasa'il fi sharhi shama'il, yana da kyau ko a internet mutum ya sauko shi zai amfana sosai. Yana sharhin shi, yayi sharhin wannan insan, yana da kyau. Nace la yatakallamu fi ghairi haja, bai zance cikin da ba bukata ba. Yaftatihul kalama, yana bude zance. Wa yaqtatimu, sai ya rihe shi bi a shidaqihi, da wannan kin shi da kashin kudu kukin shi, kasusuwa wanda suke nan 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 kin gemu su ake kuma a shidaq guda daya a kuduku, a shidaq kuma jami'in shi ne. Wa yatakallam, ma'ana ba zance bane na Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai bude baki ya kwaje baki yayi tai, a zance ne cikin nutsuwa a hankali. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim, yana zance da tarkan kalmomi, ma'ana magana shi magana ce zai faɗi har kalma kaɗan wadda ta kumshi ma'anoni masu yawa saboda da balaga a cikinta. Kalamuhu fasal, zancen shi a rarrabe yake, bai cakuɗawa. La fudula, ba yawan ɗumi. Wala taqsira, ba taƙaitawa. Laysa bil jafi, shi ba mai wauta bane. Walal mahini, kuma ba wulaƙantacce bane. Karramamman mutum ne, mai karamci, mai abin daraja. Yu'azzimu ni'ima, yana girmama ni'ima. Wa in daqqat, komun kalan kalan kinta, ni'ima komun kalan kinta, yana girmama ta, yana ganin daraja. Ba kaman mu ba yanzu, ni'imomi da dama ga su Allah ya maka ba kaɗan ba, amma wani abu da ka rasa kai ta jaje, kai ta kuka kamar bai maka komai. La yazummu minha shay'an, bayya zargin komai. Gayar annahu lam yakun yazummu zawaqan, sai dai kasance bayya zargin abun ɗanɗano. In abinci ne an kawo ya ɗanɗana, ko bai mushi ba, ko gishiri ya yi yawa, ko kaza ya yi, ba zai yi ta abun nan ba, zargin abincin ba. Wala yamdahu, kuma bayya yaban shi, ko bai mushi ba, ya ɗanɗana abun nan bai yi ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi yabo ba, saboda bai zarga ba, saboda ran mai abun ka da ya zamana ya sanya mishi kaikai a zuci. Wala yamdahu, kuma ba zai yi, saboda shi in ya zargi abu, ai duk wanda kama Annabin Allah abu ga ya zarga kuma bai yi ba, to abun zai yi tasiri a zuciyarsa, ba zargi bane irin na sauran mutane. To shi yasa duba da matsayin shi, ko abu bai mishi ba, ba zai muna na wannan abun ba, ba an gane ma bai san shi ba. Wala yamdahu, bayya yabo, baya yabo, kuma kai zamana ya faɗi magana da ba ita ba. Annabin Allah bai mujamala. Wala tugdibuhu dunya, duniya ba ta husatar da shi. Wala ma kana laha, duk abinda na duniya ne bai husatar da shi. Shi yasa mun gani wani bakauye wanda ya zo roƙon a gurin shi, ya kama hiramin shi, ya da kudi sai ya mishi tabu, ya ce ni inni min malillahi laysa min malika wala malu abik, ba ni daga cikin dukiyar al-dukiyar Allah ba, dukiyar babanka bace ko ta ma'aikiyarka. Ya sahabi Hassan Zaburi ce, ku kyale shi, kuma komai bai bayan mishi mulmushi, ya ce ku zo ku bashi kaza da kaza da kaza da kaza a matsayin shi na shugaba. Me yasa? Saboda ya san halin su, dole zai hakuri da duk abin da zai faru daga wajen su. Yace wala ma kana laha, duk abin da ke na duniya ne. Fa izatu idiyal haqq, amma idan aka keta gaskiya, lam yakum li ghadabihi shay'un hatta yantasira lahu, to kuma ba abin da zai bai tsayuwa, ba wani abin da ke tsayuwa ga hushin shi, sai ya ba ma gaskiya kariya, ya ba ta nasara. Wala yaghdabu li nafsi, bayya hushi dan karan kan shi, dan an mushi wani abu, mun ga mu'amalolin shi da kawayawa da yawa. Wala yantasira laha, bayya ba kanshi nasara, ya nemi sai ya rama ko ya samu nasara. Iza ashara bi kafihi kulliha, idan zai yi nuni, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni da tahin shi duka, ba da yatsa ba zai nuna haka, dauko wancan abun sai dai ya nuna da hannun shi haka gaba daya. Yace wa iza ta ajjaba, idan yayi mamaki, qalabaha, sai ya jijjuya ta, tahin jijjuya tahin nashi. Wa iza ta haddasa, kenan sai ya jijjuya tahin nashi. wa iza tahaddasa ittasara biha, ka ganin gurin dan mutun zai fassara daga wani abu daga larabci zuwa Hausa ko daga Hausa zuwa larabci ko daga Hausa zuwa dukkan wani yare sai ya dubi abin yadda ake fassara shi a Hausa, ka ganin gurin iza ta'ajjaba idan yayi mamaki qalabaha ya za a fassara sai juya ta. To amma a Hausa tahimu ai ba mace muke kiran shi ba, da larabci ake kiran shi mace, kawai sai kace sai juya shi saboda mu da Hausa da annamishi ake muzakkar ake daukan shi ana zancan kaffa ne safi. To amma su da larabci a matsayin muannas ne, yace wa iza tahaddasa idan yayi zance kenan sai juya hannun shi aka tahin shi, wa iza tahaddasa idan zai zance ittasala biha sai ya sadar da tahin nashi, wa daraba bi rahatihi yayi bugu da tahin shi al-yumna na dama, badana ibhami hilisara cikin ibhama shita abun nan, cikin ibhama shi babban yatsa shita abun ga ta cikin tahagum kenan sai ya bugi tahin shi da tahin shi zai bugi cikin yatsa shi tahagum in yana abun nan yana zanci. Wa iza gadiba idan yayi hushi a arada sai ya kauda kai wa ashaha ya tsananta wajen kauda ka, al-asha shine ma ashaha mana shine tsananta ishtadda fil irad. Wa iza maziha idan yana wargi ko yana yin zulaya gadda tarafahu sai ya rumtse idan shi dan saboda kumiya da tawadu ga kaskantar da kai, jullu dahikuhu tabassum mafi yawaicin dariyar shi mulmushi ne ba bude baki bai ta kwaje dimi, yaftaru yana bude bakin shi yana dariya shine ma'ana yaftaru yana dariya, an misulu habbal gamamul kawr ga kwatankwacin wannan me yake da suna kankara, kwatankwacin kankara, kankara ita ce habbul gamam ma'ana kwayar girgiji ita ce kankara, ma'ana an ya bude da bakin shi yana dariya ta ga hakoran shi kamar kankara suke kyau. Babu ma ja'a fi dahiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi 9 ahadisi, abin da yazo cikin dariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai 9 ne, shi ma daga sanadin shi har zuwa Jabir ibn Samura Allah rada shi yake cewa kana fi saqi rasulullah sallallahu alaihi wasallam humusha, cikin kwabrin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kalan-kalan, kwabri ne ba mai kabri ba mai kalan-kalan, wa kana la yadu hako ya kasance bai dariya illa tabassuman sai mulmushi, dariyar shi mulmushi ne, fa kuntu idza nazartu ilayhi na kasance idan na kalle shi ma'aikin Allah qultu sai in ce aka halal aynaini idanin shi ya sa kulli wa laysa bi aka hal kuma ba kulli ya sa ba, kuma galibi wanda suke fararin mutane idan su haka ne yake kasance kamar ya sa kulli kuma ba kulli bai sa haka nan idan yake. Daga Abdullah ibn al-Haris ibn Juz'i radiyallahu anhu annahu qala ya ma ra'aytu ahadan ban taba ganin wani mutum ba aksara tabassuma wanda yahi mulmushi ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan shine in ka gama shi da mutawassili da hazana zai ci karo da juna, gashi na an ce ba ma taba ganin wanda yahi shi yawan mulmushi ba kuma can aje dawwamamman bakin ciki da damuwa yake, to wancan cikin sha'anin lahira da sha'anin tuna lahira, wannan kuma a cikin rayuwa da mutane. Na gaba daga Abdullah ibn al-Harith ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana dahiku rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman, dariyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai ba ce sai mulmushi, kawai mulmushi shine dariyar shi ba ya bude baki ba yayi ta yin dariya. Abu Isa yake cewa haza hadisun garib, wannan hadisi ne garib, min hadisi Lays ibn Sa'd, ma'ana ruwayan mutun daya ne daga hadisi Lays ibn Sa'd. Na gaba daga Abizar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la a'lamu awwalu rajulin yadkhulu aljanna, ni na san farkon mutunan da zai shiga aljanna, wa akhiru rajulin yakhruj min halik minan nar, da karshen mutunan da zai shiga wuta zai fito daga wuta cikin wanda za a ce ta ma'ana, bayan an shigar da su an musu azaba daidai gurgurdan zanubin su dan mummuni bai dawoma a wuta. Yace tabir rajul za a zo da mutun yawmal kiyama ranar kiyama, fa yuqalu sai a ce mishi a aridu alaihi sigar zanubi, ku bujiro mishi ku nuna mishi kananan zanuban shi, wa yukhabbu anhu kibaraha sai a boye manyan zanuban he kananan za a nuna mishi, fa yuqalu lahu sai a ce mishi amirta yawma kaza wa kaza, ranar kaza ka aikata kaza da kaza da kaza, wa huwa muqirrun shi ma ya tabbatar da yayi la yunkiru bayya musu, wa huwa mushfiqun yana jin tsoro min kibaraha, to manyan yana tunanin wannan kananan ne ma ake nuna mana, to manyan suna biye da baya, fa yuqalu sai a ce mishi wuduhu makana kullu sayyatin amilaha hasana, gurbin kowane aiki mummuna ku maida mishi shi ya koma kyakkyawa. Fa yaqulu sai ce inna li zunuban, ni ina da wasu zunubai, ma araha hahuna, ban ni ganin sa ana. Sai a ce mishi an maka gafara sun. Abu Zar yake cewa fa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hika yayi dariya hatta barada nawajizuha, sai da haƙorin shi suka bayyana nan gurin, saboda wannan bawan ya sallama cewa shi ya halaka babu zancen tsira tare da shi. Na gaba daga Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu yake cewa ma hajabani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munzu asalamiki, ban taba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shi muka kini ba tunda nan musulunta, ma'ana tun innan musulunta kullun in na taho gidan shi ba magana cewa a akan in shi ina tahowa cewa zai auri in shi, kuma wannan matsayi ne a gare shi. Yace wala ra'ani illa da yake bai taba gani na ba sai yayi dariya, saboda nuna cewa farin ciki zai washe da kuma kyakkyawar alaka tsakanin shi da annabi alaihi salatu wassalam. Na gaba daga Jarir da yake cewa ma hajabani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani munzu aslamtu illa tabassama, nan ya fassara dariyar da yake ni shine mulmushi, duk lokacin da ya gani sai yayi mulmushi, wana mulmushi yake nuna cewa akwai kyakkyawar alaka da farin ciki tsakaninka da mutum, amma in dariya ce ta kyakkyacewa daga an ganshi a kyakkyace kuma wannan ya zama na izgili ne ko kuma da koyi wani abu, kenan mulmushi ake ne. Na ga muna iya rage shi nan ko musallan shi ba a zama shi da shi wannan na a farar in sai dai gobe tun da ga shi yana ke ba shi ne mun sai سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.